kina a gaba matsayin ki ne da Fatima kin cika kin isa Fatima ai girman ki ne da Fatima kainu wanda shan Allah sarki zamanin ki ne da Fatima da farin diya da farin hali da Fatima da Fatima ya mun tawo dan dai shirki da Fatima da Fatima zakara yana neman sa'a na Fatima Amina tana neman rahama na Fatima na Fatima sarakuna sai da neman daraja na Fatima na Fatima yaya ma sai da neman addu'ar na Fatima na Fatima mata sai da burin sikawan na Fatima na Fatima maza sai da bukatar a gidan su su ga Fatima na Fatima duniya tana yin alfahari da na Fatima na Fatima mun tabbatar da kura bata cin na Fatima na Fatima za ku na sana kuma gaishe ki na Fatima na Fatima farin jinin ki ya wuce labari na Fatima na Fatima ga azar babin jita ta ce na Fatima na Fatima tafiyar ki daban Fatima ai halin ki daban na Fatima zaman ki daban Fatima tashin ki daban na Fatima magana daban Fatima sakon ki yayi daban na Fatima kayan ki yayi daban da nasu komai daban daban na Fatima jinin ki na daban ga ilimin Fatima daban na Fatima mai daban daban Fatima kin sha daban daban na Fatima Allah ke daban Allah ke ce ya baraban na Fatima dai da Fatima ira asali ce Fatima na Fatima ya huya na zuba Allah ya baki Fatima na Fatima farin idanuwa Allah ke ce ya karama na Fatima kai farin hakuri yana da kyalli na Fatima na Fatima kayan ado akai kala kala hunta Fatima na Fatima da shiye mace kyau bare a tamfar ta Fatima na Fatima tana shigar abaya ta sanya shaddar ta Fatima na Fatima da zubuna a hannu sun mace kyau Fatima na Fatima sai kai zinariya ki sanya walkin jin Fatima na Fatima kin yi kyau ado ki tuka mota Fatima na Fatima shiga ta birni sai miki kyau Fatima na Fatima baka mata jahilci daga an ganki malama na Fatima ka zubin sarauta kin dace dan kwakin kamar Fatima baki yanke ma Fatima dole su sallama Fatima kin ni ilimin ki Rabbana ya baki amma azabin ki amma chawata finki Nesuwa gareki hankali gareki fara'a gareki kamar mishi gareki kin yi kyau abinki kin ce zamaninki dole ne su yanki su ta kwaikwayenki an fi san fadarki sai ku zo ku duka domin ku gaishe da Fatima lalili Shalili Ayye ya ayye Sanne sarauniya Fatima kece a dangari Yar lele